akalla manyan kungiyoyin farar hula hudu ne suke cewa yanzu sun shirya abdon gudanar da babban taron matasan Najeriya a jami'ar Nnamdi Kiwe dake Oka babban birnin jihar Anambra a yayin da zaben shekarar 2023 na gabatowa. Mr. Ruwanpan Junior shine mai magana da yawun waɗannan kungiyoyin.
With Nigeria having over 70% of a youth population, it makes sense to have this young population included in governance.
Yana cewa ne yayin da Najeriya na da fiye da kashi 70% na yawan matasa, ya dace a hada da su a shugabanci. Tsarin da muke da shi a matsayinmu na ƙasa a yau bai ba da dama don shigar da matasa cikin tsarin tafiyar da lamura ba. Kuma samun matasa a matsayin ginshikin makomar Najeriya shine shirin shugabanci mafi ala da kowace ƙasa na iya samu. Ƙasashen da suka fahimci hakan sun ci gaba, kuma Najeriya ba za ta samu ci gaba mai dorewa ba sai fa an shigo da matasa cikin tsarin shugabanci da kyau. Augusta Nneka ita ce aka dora wa alhakin kula da wannan taron, kuma ta yi ƙarin haske.
The conference is designed to be the largest gathering of youth interested.
Tace an tsara taron ne a matsayin taro mafi yawa na matasa masu sha'awar gina ƙasar Najeriya, musamman a yayin da zaben shekarar 2023 na ƙarasowa da hanzari. Tunaninmu a nan shine mu nuna muhimmancin ra'ayoyin matasa kan batutuwan da suka shafi gina ƙasar Najeriya. Kuma muna sa ran cewa wannan taron zai zama taro na mutanen da za su jagoranci Najeriya nan gaba. Augusta dai ta ƙara da cewa kimanin matasa 10,000 ne za su halarci wannan taron a wannan watan Maris da ke zuwa don tattauna yadda za a ƙara wa matasan ƙasar sha'awar shigan siyasa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.